I get it. Okay. Wallah sallah ya isa. Kayo mama da baba. Special day to remember. Say I'm on a kai sallah. Wallah sallah ya isa. Tunawo mama da baba. Special day to remember. Zamu ci abincin sallah. 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 Zamu ci nama sallah. 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 Aba mu nama sallah. 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 Zamu ci nama sallah. 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 Jama'a barkar sallah. Barkar sallah. Godiya ga Allah. This year everything daidai. Wallahi tabarakallah. Ko ina murna sallah. Na fita yawa sallah. Yau za a taka hankula. An saka kayan sallah. Ga ɗan mata sun yi kwalliya. Hadiza Khadija da Sadiya. Fara'a ko wani kungiya. Murmushi ana dariya. To mun faso a tinti. Spending ko wani minti. Pop it up Pepsi. Ba ruwan mu da shanti. Malam sallah ya iso. Gawo mama da baba. Special day to remember. Saya mana kayan sallah. Malam sallah ya iso. Gawo mama da baba. Special day to remember. Zamu ci abincin sallah. 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 Zamu ci nama sallah. 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 Aba mu nama sallah. 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 Zamu ci nama sallah. 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 Jama'a barkar sallah. Wallahi komai daidai. Albarkacin ibada. Wanda bai rishi ya gode. Wanda ke rishi ya bada. Allah ya tsara lada. Steady week five minute lada. Ga shadda na da tsada. Feeling like sarki a fada. Malam sallah ya iso. Gawo mama da baba. Special day to remember. Saya mana kayan sallah. Malam sallah ya iso. Gawo mama da baba. Special day to remember. Zamu ci abincin sallah. 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 Zamu ci nama sallah. 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 Aba mu nama sallah. 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 Zamu ci nama sallah.